Malam Shehu Aliyu kwararre ne kan tattalin arziki a Najeriya.
Bayan da babban banki ya gane dala tana faduwa, sai aka sake samar da wani yanayi wanda ake cewa contractionary monetary policy. Tsuke bakin ajihu, gwamnati ba ta kashe kuɗi, ƴan kasuwa ba ta kashe kuɗi, sannan abubuwa da yawa da muke buƙatun su a cikin tattalin arzikin sai an siyo su, an shigo da su. Wannan ya sa aka shigar da wasu dokoki su kuma masu tsauri. Irin waɗannan dokoki sun hada da dokokin da aka gabatar ma ƴan bureau de change cewa dole duk wanda suka saida ma kuɗaɗe sai sun samar da bank verification number ɗinsa, yasa a buƙatuwar dalar ya sake takuruwa.
Ta yaya su ƴan kasuwar dala ke kallon wannan al'amari? Alhaji Labaran Magashi, sakataren ne na ƙungiyar ƴan canji a babban birnin tarayya.
Idan da dala a kasuwa dole farashi, kasuwa da dala kasan dole farashi.
Idan da dala a kasuwa dole farashi ya kasa, in ko babu dala to dole farashi ya sama. A baya gwamnati na bamu dala 30,200 a kowane sati ga mu ƴan canji, amma yanzu dala 10,000 kacal muke samu a kowane sati. Wannan ya kawo karancin dalar Amurka, kuma duk wanda yanne ma bai samu ba, to duk abin da aka gaya mar haka zai saya.
Mr. Moses Tule, director manufofin kuɗi ne na babban bankin Najeriya.
The central bank does not mint dollars, we earn dollars.
Babban bankin Najeriya bai buga dala, samar da dala muke yi. Babu wata ƙasa da ke buga kuɗin ƙasar waje sai dai ta samar da shi. Najeriya na da buƙatar samar da kuɗin ƙasashen waje don ai amfani da su. ƴan Najeriya za su China ko su ƙasashen waje su shigo da kayayyaki, in suna son kuma wasu ƙara shigo da kayayyakin kuma sai su ƙara zuwa suna neman dala. A ina dalar take ne? A ina suke jin za mu samu musu dala? Yayin da su ba wani abin da suke yi da zai sa a samu dala.
To shin yanzu menene abin yi?
Babban banki ya daina rage darajar kuɗi, a bar kasuwa ta auna yanda kasuwa za ta bayar da darajar kuɗi. Kuma kuɗaɗen da ake samun ma ƴan bureau de change, yana da kyau babban banki ya kokari ya ƙara kuɗaɗen a hannun masu license, a rage waɗannan dokoki masu zafi wanda zai dan zabar da tattalin arzikin daɗin cikin wani lokaci.
Malam Yushewu Aliyu, Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.